ci gaba da fafata da ke gasar Copa del Rey na kasar Spain wasan kusa da na ƙarshe zagaye na biyu a jerin kungiyar ƙwallon kafa ta Valencia ta sha kashi a hannun kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona da ƙwallo 2-1 a gidan Valencia, inda a karawarsu ta farko kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona a gida ta doke Valencia da ƙwallo 1 mai ban haushi. Hakan ya ba da dama wa Barcelona take da ƙwallo 3, ita ko Valencia tana nema, don haka za a buga wasan ƙarshe tsakanin kungiyar ƙwallon kafa ta Sevilla da kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona a gasar Copa del Rey na shekara 2017-2018. Za a buga wasanni a ranar Asabar 21 ga watan Afrilun shekara 2018. Har ila yau a can kasar Spain a ɓangaren La Liga mako na 28 a yau za a buga wasa ɗaya tilo, inda kungiyar ƙwallon kafa ta Atlético Bilbao za su karɓi bakuncin Las Palmas da misalin ƙarfe 9 na dare agogon Najeriya, Nijar kamar da kasar Chad. Gobe idan Allah ya kai mu, Villarreal suna tare da kungiyar ƙwallon kafa ta Alaves, Malaga za su karɓi bakuncin Atlético Madrid, Leganes a gida suna tare da Eibar, Real Madrid su bar da gumi da Real Sociedad. Za a fara wasan ne tun daga misalin ƙarfe 1 na rana har zuwa ƙarfe 8:45 na yammaci. Idan muka leka a kasar Faransa ko a ɓangaren Ligue 1 na kasar Faransa, a yau za a buga wasan mako na 25. A yau din kungiyar ƙwallon kafa ta Saint-Étienne za su fafata da kungiyar ƙwallon kafa ta Sao Paulo ne. Gobe idan Allah ya kai mu, Toulouse suna tare da PSG da misalin ƙarfe 5 na yammaci. A Bundesliga na kasar Jamus kuwa a wasan mako na 22 a yau za a buga wasa ɗaya, inda kungiyar ƙwallon kafa ta RB Leipzig za su karɓi bakuncin FC Augsburg. Gobe idan Allah ya kai mu, kungiyar ƙwallon kafa ta Borussia Dortmund suna tare da Hamburg, sai kungiyar ƙwallon kafa ta Bayer Leverkusen suna tare da Hertha Berlin. Frankfurt a gida za su fafata da Köln ne, Hoffenheim za su karɓi bakuncin kungiyar ƙwallon kafa ta Mainz 05, Hannover 96 za su fafata da Freiburg, sai kungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich fafata da Schalke 04. A English Premier League kuwa, wato gasar Premier na kasar Ingila na shekara 2017-2018 wasan mako na 27, gobe idan Allah ya kai mu, za a fafata a babban wasan da za a yi tsakanin kungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham da kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal, sai West Ham suna tare da Watford. Stoke City ko za su karɓi bakuncin Brighton & Hove Albion, sai Everton su ɓarje gumi da Crystal Palace. Swansea City suna tare da Burnley, sai kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City su fafata da kungiyar ƙwallon kafa ta Leicester City. Idan muka dawo ɓangaren Afirka, a tarayyar Najeriya, hukumar da ke kula da gasa da shirya gasar Premier League na tarayyar Najeriya LMC ta yi wani sauye-sauye bisa jadawalin wasannin kakan wasan mara sakamakon wasu club za su fafata a gasar CAF na yankin Afirka a cikin waɗanda suke fafatawa a gasar ta Premier League a cikin wannan wata. A cikin wata sanarwa da hukumar LMC ta fitar da sa hannun babban jami'in harkokinta harkokin gudanarwa Salihu Abubakar, LMC ta sauya waɗannan wasanni kamar haka, inda ta ce wasan da kungiyar ƙwallon kafa ta Wiki Tuwarar za ta yi da Lobby Star a ranar Lahadi 11 ga watan Fabrairu da muke ciki, a maida shi zuwa ranar 12 ga watan Fabrairu. Wasan da kungiyar ƙwallon kafa ta Eyimba za su fafata da Plateau United a wannan rana na 11, a maida shi zuwa ranar 14 ga watan Fabrairu. Mountain of Fire a Miracle Powder za su fafata da Akwa United a wannan rana na 11 ga watan, a maida shi ranar 28 ga watan Fabrairu 2018. Haka kuma wasan da za a buga tsakanin kungiyar ƙwallon kafa ta Akwa United da Hatler ranar 25 ga watan 2 na shekara 2018, a maida shi ranar 28 ga watan 3 na shekara 2018. Goran kuwa za su fafata da Plateau United ranar 25 ga watan Fabrairu, a maida shi ranar 28 ga watan Fabrairu 2018. Da sai Mountain of Fire har ila yau a wasan da za su yi da Lobby Star ranar 25 ga watan Fabrairu, a maida shi ranar 7 ga watan 3 na shekara 2018. Wannan su ne wasan da aka canja musu jadawalin ranakun wasannin. Kungiyoyin da za su fafata a gasar ta FA Cup sun hada da kungiyar ƙwallon kafa ta Mountain of Fire, Akwa United da Plateau United. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo, ya huta lafiya.